Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 19 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi, shugaban kungiyar tsaron NATO yace yakin da ake yi a Ukraine zai iya kai shekaru ana yin sa. Kuma sojojin Ukraine sun fuskanci karin hare-hare daga Russia bayan da kungiyar EU ta ba da shawarar a ba Kiev damar neman takarar shiga kungiyar. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kungiyar manyan kasashe bakwai masu karfin demokradiyya da tattalin arziki wato G7 a taron kolinsa da ke tafe za su bayyana kararar cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata. Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka wato Father's Day. Ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar Lahadin mako na uku a watan Yuni.
Kanin labaran kenan. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaben gwamna a jihar Ekiti a biyo dum a Bayome ya lashe zabe a jiya Asabar sai da ƴan adawa cewa suke.
We are definitely going to challenge it.
Yace tabbas za su kalubalanci su kamar kon zaben a kotu. Yace a fili kuna sayen ƙuri'u, a fili fillau zaka ji ana cinikin ƙuri'u.
Al'ummar Kudu maso gabashin Najeriya kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu bayan zaben masu dafawa ƴan takarar PDP da jam'iyyar Labour baya.
Yace Ifeanyi Okowa dan kabilar Igbo ne amma kuma dan yankin Kudu maso Kudu ne, saboda haka zai wuya mutum ya ce ba dauki dan kabilar Igbo ba, kuma zai wuya a ce ba dauki dan yankin Kudu maso Kudu ba.
Kana mahukunta a jamhuriyar Niger kuma sun bi sahun sauran kasashen duniya wurin tuna ranar yaki da cutar sanyin kashi a duniya. Kamar kowani yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim za ta gabatar. Bayan haka za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu za mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, shugaban kungiyar tsaron NATO yace yakin da ake yi a Ukraine zai iya kai shekaru ana yin sa. Kuma sojojin Ukraine sun fuskanci karin hare-hare daga Russia bayan da kungiyar EU ta ba da shawarar a baiwa Kiev damar neman takarar shiga kungiyar. Jaridar Bell Amson ta Jamus ta ambaci sakataren janar ɗan kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg yana cewa samar da manyan makaman zamani ga sojojin Ukraine zai kara musu damar yantar da yankin gabashin Donbas daga hannun Russia. Prime Minister Britania Boris Johnson, wanda ya ziyarci Kiev a ranar Juma'a, shi ma ya yi shigen irin waɗannan kalaman game da buƙatar a yi shiri don yakin zai iya ɗaukar dogon lokaci. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kungiyar manyan kasashe bakwai masu karfin demokradiyya da tattalin arziki wato G7 a taron kolinsu da ke tafe za su bayyana kararar cewa Ukraine ta sa ran samun tallafin da take bukata iya lokacin da ya dace. A wata hira da kamfanin dillancin labaran DPA na Jamus da aka wallafa a jiya Asabar, Scholz ya ce yana so ya yi amfani da taron da ke tafi mako mai zuwa da takwarorin aikinsa na kasashen G7 da za a yi a ƙauyen Elmau na Bavaria don tattaunawa a kan batun Ukraine. Jaridar ta ambaci Scholz na cewa za mu ci gaba da tallafawa Ukraine iya lokacin da ya dace. Muna son tabbatar da cewa duk shiri da lissafin shugaban Russia Vladimir Putin bai yi aiki ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a zaɓen gwamna a jihar Ekiti a biyo dum a Bayome a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jiya Asabar. Sai dai ƴan adawa sun ce za su kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Election.
Farfesa Kayode Adebawale shugaban jami'ar Ibadan kuma babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Ekiti a lokacin da yake ayyana Mr. Abiodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Ekiti da ƙuri'u 187 da ƙwara 57 ya kada sauran ƴan takarar gwamnan Mr. Olusegun Adebayo Oni na jam'iyyar SDP ne ya zo na biyu da ƙuri'u 82 da 211 sai Oladosun Kolawale na jam'iyyar PDP wanda ya zo na uku da ƙuri'u 67,457 wakilin jam'iyyar APC a wajen bayyana sakamakon zaben Honorable Kayode Babade yace sun gode wa Allah.
Well, it's great as though we return all the glory to God for the victory of our party and our candidate Mr. Biodun Abayomi Oyebanji.
Honorable Kayode Babade yace komai yayi daidai, muna godiya ga Allah a game da nasarar jam'iyyar mu ta APC da dan takarar mu Biodun Abayomi Oyebanji. Muna godiya ga dukkan jama'a, muna godiya ga jama'ar jihar Ekiti, mun gode wa hukumar zaben jihar Ekiti da ta yi ingantacce kuma sahihin zaben gwamna. A yayin da wakilin APC ke cike da murna da godiya ga jama'a, shi ko wakilin jam'iyyar SDP a wajen bayyana sakamakon zaben Barista Oshoni Ajayi yace su kam tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu.
We are definitely going to challenge.
Yace tabbas za su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Yace a fili kuna sayen ƙuri'u, a fili fillau zaka ji ana cinikin ƙuri'u, sai ka ji an ce naira 10,000 a zan saye naira 8,000.
You openly selling votes and they are negotiating votes. Can you buy for 10,000? I am going to buy for 8,000.
Mr. Oshoni Ajayi na jam'iyyar SDP ya yi zargin cewa.
And you also witnessed a lot of state backup violence in this election. We have prevailed in all the local government that tells SDP we not buy and we not sell.
Oshoni Ajayi ya ce kowa ya shaida irin tarzoma da gwamnati ta mara wa baya a dukkan ƙananan hukumomi a wannan zaben. An hana mu zabe, mu SDP ba mu sayen ƙuri'a, ba mu sayar da ƙuri'u. Ƙuri'un da mun ka samu ga jama'a masu tsafta ne, babu magomago a ciki. A halin yanzu a cikin birnin Ado Ekiti, jama'a nanan suna ta harkokin su na yau da kullum ba tare da wata fargaba ba. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ado Ekiti, Nigeria.
A gaida Umar Hassan Tambuwal da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Muryar ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi ce ranar bikin karrama iyaye maza da jinjina musu a Amurka, wato Father's Day. Ana gudanar da bikin ne a duk shekara a ranar Lahadin mako na uku a watan Yuni. Rana ce da iyalai ke tattaruwa su karrama iyaye maza. Iyalai da yawa suna siyo musu kyaututtuka, yayin da gidajen cin abinci ke cika makil da iyalai da ke kai mahaifansu maza cin abinci. A cewar shafin tarihin yanar gizo na history.com, ranar 5 ga watan Yulin 1908 aka fara yin bikin Father's Day a lokacin da wata coci a jihar West Virginia ta yi wani taro don tunawa da maza 362 da suka mutu a wata fashewa da ta auku a masana'antar sarrafa gawayi ta Fairmont Coal a Monanga a watan Disamba. Ko da yake wannan ya faru ne sau daya ba duk shekara ba. Shafin History ya kuma ce a shekarar da ta biyo baya, Sonora Smart Dodd, wata mata da ta zauna a Spokane da ke jihar Washington kuma ɗaya daga cikin 'ya'ya shida da mahaifinta ya rena bayan mutuwar mahaifiyarsu, ta fara tattaunawa da al'ummar yankin akan neman goyon bayan ware rana guda a shekara don jinjinawa iyaye maza. Ta samu nasara a shekarar 1910. Jihar Washington ta yi bikin Father's Day a karon farko a fadin jihar. A hankali bikin ranar Father's Day ya fara bazuwa a duk fadin Amurka, a cewar History. Amurkawa suna kashe fiye da dala biliyan ɗaya a kowace shekara akan kyaututtukan ranar Father's Day. Yau Lahadi 19 ga watan Yuni kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaki da cutar amo sanin jini, wacce ke ɗaya daga cikin cututtukan da suka fi wahalar da jama'a a kasashe masu tasowa sakamakon ƙarancin asibitoci da tsadar magunguna. duk kuwa da cewa gwamnatoci da masu hannu da shuni na ƙasa da ƙasa na iya bakin kokarin su wajen daukar dawainiyar masu fama da wannan cuta. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Malabarma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai.
Ranar yaki da cutar amosanin jini wani lokaci ne na fadakarwa da kuma tayar da gwamnatoci da kungiyoyi daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyan su a kokarin cimma nasarar wannan yaki na cetar rayuwa musamman a kasashe masu tasowa inda matsalar ta fi kamari. To koya ake iya gane alamomin wannan cuta? Dr. Furairatu Isufu ita ce shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar amosanin jini da ke nan birnin Yamai.
Ciwo ne da in ya taso yaro in dan karami ne yawan kuka ga rashin jini waɗansu in yara kanan dan kako da za a kada cinanuwan da hannuwan sun kaba wani masasara ke kawo shi nan ga wajen mu wani duka jikin ne ke ciwo hatta da babba batsawan ciwo ya yi tsanani yana kuwa yana komi. Cuta ce da ake ce ma genetic hereditary cikin jini ne take ta gado ce in uban ka dai ne ko kokai take doke da kwarin ciwo yaron ba ta yi wa zama da wannan ciwo.
Haka kuma Dr. Furairatu ta yi bayani akan girman wannan matsala a nan Niger.
Da mun kalli sahwa an 2021 kadan ne ababu ga 8000 ke waɗanda suna zukkuwa muna gibin su lokaci zuwa lokaci koko increase kin ta tashi suna zukkuwa wurin mu ana musu gurgurdon magani akwai an ke zukkuwa ma kin ji da kasashen waje
a zantawar mu da su mutanen da Allah ya jarabce su da cutar amosanin jini sun bayyana mana yanayin da suka shiga a sakamakon haka.
Sunana Salamtu mai yake ina fama da wata cuta tun ina jinjira aka ce ina wata 6 uwata take fama da shi har yanzu ya kai inda ni nake doka dawainiya kaina ba mu da tallafi na magani ba mu da freezer sharki kuma cutar nan hana mu aiki take ba mu da aiki wani aiki na ƙarfi haka ban yi karatu ba ciwo hana ni karatu.
Sunana Rahanatu Usman ina da shekara 25 mu kira da muke yi gwamnati ta dibi Allah ta jibi ma'aiki da wa'anda adda su tallafa muna mun ya bukatan magani uwayenmu sun gaji kannun uwayenmu sun gaji famin mu sun gaji wallahi ciwon Allah ɗaya san abin da muke ji.
To ko me hukumomin Niger ke yi domin sassautawa halalin masu fama da cutar amosanin jini? Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Kaga wannan babban asibiti wanda ake cewa Sandre Panostero gwamnati ta gina shi daidai gurgudu ana bada tallahi tunda gwamnati yayin mu wannan center da anka gina game da yaki da wannan ciwon bidije na musamman wanda ake kebiya a mika mai kuma akwai magunguna daban-daban waɗanda gwamnati ke aikawa bai hana in akwai wani mai hannu da shirki wanda adda halin taimakawa yana iya taimakawa idan da babu wannan asibiti mai kula da wannan yaran ai an samu mace-mace da yawa bisa irin wannan ciwon amma yau sai in ce alhamdulillah
a albarkacin wannan rana ta 19 ga watan Yuni cibiyar kula da masu fama da wannan cuta ta shirye wani gangami a birnin Yamai domin tattara gudunmuwar jini daga wajen jama'a yayin da a dai bangare taron ya kasance wani lokaci na gwajin jini ga mutanen da ke bukatar sanin ko suna dauke da kwayar cutar ko kuma aka san haka. Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah sauke ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Bayan zabin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na jam'iyyar Labour Peter Obi suka yi na daukar gwamnatin jihar Delta Senator Ifeanyi Okowa da Dr. Doyin Okofe a matsayin masu taimakawa takarar su a zaben shekarar 2023 wanda ke dan tafe. Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga dai Alfonso Okorigwe da karin bayani a cikin wannan rahoto da aika mana.
Al'ummar kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan zaɓin da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na PDP da Labour Atiku Abubakar da Peter Obi suka yi na ɗaukar gwamnan jihar Delta Senator Ifeanyi Okowa da kuma Dr. Doyin Okupe a matsayin mataimakan takara a zaɓen da za a gudanar a watan Fabrairun baɗi. Yanzu dai a wannan yanki na kabilar Igbo a yayin da wasu na ganin daukar Okowan da Atiku yayi ya dace wasu kuwa na cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP bata yi wa yankin su wani adalci ba. Dr. John Ono wani malamin jami'a ne dake ganin Atiku Abubakar ya nuna basira daukar ifani Okowan da yayi.
Ifani Okowan is Igbo by tribe, but he's also from the South Coast.
Yace Ifani Okowan dan kabilar Igbo ne, amma kuma dan yankin Kudu maso Kudu ne. Saboda haka zai wuya mutun yace ba dauki dan kabilar Igbo ba, kuma zai wuya a ce ba dauki dan yankin Kudu maso Kudu ba. Ni dai wannan zabi shine mafi alheri ga Atiku. To sai dai Mr. Chisom Martins ya faɗi cewa duk da cewa Ifani Okowa ya cancanta a matsayin mataimakin takara, da daukar mataimaki daga Kudu maso gabas ya fi dacewa.
Ifani Okowa is a quality candidate.
Ifani Okowa dan takara ne mai inganci idan aka yi la'akari da tarihinsa da kuma ɗabi'arsa. Amma duk da haka, idan har daidaito da adalci ake yi, zan ce da daukar mataimaki daga Kudu maso gabas ya fi. Akalla da ya huce zafin fafatukar da ake yi a yankin Igbo, inji Chisom Martins. Ko da yake Dr. Doyin Okupe da jam'iyyar Labour ta dauka a matsayin mataimakin takarar Peter Obi ya ce zaman wucin gadi ne yake yi. Injiniya Emmanuel Abona ganin ya kamata Peter Obi ya tabbatar cewa duk wanda za su dauka a wannan matsayin ya kasance mutum ne mai farin jini wanda zai samu karbuwa a fadin kasar. Emmanuel ya kara da cewa Okupe dan siyasa ne mai kyau, kuma mun san shi wani jigo ne a Najeriya. Amma ina tunanin za su fi samun shiga idan suka dauki dan arewa.
Okupe is a very nice politician and we know him as a big win in Nigeria, but I thought he should make it speaking from the north.
Tuni kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaezen Igbo ta riga ta taya gwamnan jihar Delta Ifani Okowa murnar daukar sa da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi. Amma ta ce yanzu tana nazari ne kan yadda yan kabilar Igbo za su kada kuriyunsu. Inji kakakin kungiyar Dr. Alice Obunnia, kungiyar Ohanaezen Igbo tana nan tana kallon yadda ake zaben yan takarar shugaban kasa da mataimakan nasu, kuma muna sa ran cewa ba da jimawa ba za mu zauna da duk masu ruwa da tsaki na yankin mu, mu yanke shawara kan yadda zamu yi zaben shekarar
2023.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
Ta gaida Alfonso Sokorigwe. Jamhuriyar Niger ta bi sawun kasashen duniya wurin tuna ranar yaki da cutar sanyin kashi da ke kama sama da kashi 5 cikin 100 na al'umman kasar, musamman yara kanana. Ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Niger ya yi jawabi game da kokarin da gwamnati ke yi domin rage radadin watsuwar cutar a wannan kasar. Haruna Mamman Bako da dauki da karin bayani.
A ranar 22 ga watan Disamba shekara ta 2009 ne Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana ranar 19 ga watan Jun na kowace shekara domin ya zamanto ranar tunawa da masu dauke da cutar sanyin kashi da jama'a suka fi sani a jamhuriyar Niger da Imasi. Ranar kan kasance ta gargadi da ma janyo hankalin al'ummomin duniya game da wannan cutar ta sanyin kashi. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger ne Dr. Iliyasu Mai Nasara ya bayyana da sunan hukumomin kasar a kahohin yada labarai na kasar domin tunatar da jama'a game da wannan ranar da ma wannan cutar ta sanyin kashi.
Le thème retenu cette année est drépanocytose stratégie pour améliorer la qualité.
Maudu'in wannan shekara shine cutar sanyin kashi, wani salo na ƙara inganta rayuwa. Maudu'in yana da muhimmanci sanada cewa a kowace shekara masu dauke da wannan cutar ruwa ne suke yi. Hasali ma cutar ana gadonta, kuma cutar tana haifar da ciwo mai tsanani da ma damuwar kwakwalwa. Ministan ya ci gaba da cewa abinda ya kamata shine a ƙara zurfafa bincike akan wannan cutar da ma ƙarawa masanan wannan cutar sani, tare da buɗa wurare na musamman domin kulawa da masu dauke da wannan cutar. A nan jamhuriyar Niger, inji ministan, wannan cutar ta ƙare zama ta maraice domin wurin da gwamnati ta bude na musamman domin kulawa da masu dauke da wannan cutar yana kokarin ganin samun saukin magunguna a wurin. Na tuntubi Dr. Adamu Sule domin jin muhimmancin wannan ranar da ma yaya ake kamuwa da cutar da ma samun waraka ga masu dauke da ita.
Ana gano wannan ciwon ta wurin hawan jini da ake yi, akan dauki jinin yaro auna a gani idan yana dauke da wannan cuta. Ana a gane a cutar kala kala ce, in kaga yaro ya same ta watakila tana ba shi wahala ya danganta daga fitra uwai tana da uba yana da shine ake cewa mutum yana da SSP yake ba yaro wahala tun haihuwar shi har ga hanyar girma sosai ciwon yana ba shi wahala an kuma in ya kama su ma baya barin su ma sai ma kashe su amma in kama uba yana da S ko ba S bane gare ta ko kuma in dai ba SS bane ke gare su ciwon yana zuwa da sauki ga wanda aka haifa sai wanda ke dauke da wannan cutar akwai maganin da ake ba su a likita yawanci ana ba su magani na wata zuwa wata bayan wata kare suna koma a sake ba su wannan magani sai kuma in sai shataki abun ya take ha a kara jini yana dan cutar tana shan jini dan jini ya shanye yaro yayi kaman masara idanun shi su masara da abun nan kuma jike shi duka ya shanye kuma dan ciwon samuwa
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida mallam Haruna wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masauraro, Shamsi Hamza Ibrahim ke muku sallama tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi wajen tsaftace kafafen yanar gizo da inganta lamuran da suka shafi tsaro a kasar, musamman ma a yanar gizon. A yanzu haka dai an gindaya wa kamfanoni da dandalolin sada zumunta irin su Facebook da Twitter da Google Meet da Microsoft da dai sauran su sharuɗa da ka'idojin aiki da za su taimaka wajen kare haƙƙin 'yan ƙasar da ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da ke zaune a ƙasar kana da samun fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta Najeriya wato NIDDA a taƙaice ta ce an samar da ka'idar aiki tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa a Najeriya NCC da hukumar yaɗa labarai ta ƙasar NBC don kaiwa ga wannan mataki ta koya 'yan ƙasar suka ji da wannan sanarwa Shirin matasa a duniyar gizo ya ji ta bakin wasu matasa.
A sunana Yahaya Saniyatawa, gaskiya muna goyon bayan duk wani mataki da gwamnati za ta dauka na tabbatar da cewa an tsaftace kafafen yaɗa labarai na yanar gizo. Sakamakon idan aka lura da yadda aka bar abin barkatai, to an ba kowa da kowa dama ana aikata abubuwan da ba su dace ba tare da ita gwamnati ma ta sani ba ko ta ankara irin abubuwan da ke faruwa. Manyan kasashen duniya waɗannan kafafen yaɗa labarai idan sun je sai sun yi rajista da gwamnati, kuma dukkan abin da suke samu gwamnatin kasa tana samu wani tagomashi daga kasashen kamar a kwanakin baya sadda aka yi zanga-zangar NDSA cikin gani sai da wannan zanga-zanga ta jefa kasar nan cikin wani irin mayuwacin hali amma da gwamnati ta katar da shafin daga baya suka sake kulla sabuwar yarjejeniya sai kasance cewa shi kamfanin Twitter din ma zai taimaka ma gwamnatin Najeriya wajen tabbatar da tsaron kasa da duk wani abin da ake yadawa wanda gwamnati bata amince da shi ba to idan gwamnati na dauka mutane kan kafafen yada labarai da koko in ce shafukan yarjejeniya nan to zai taimaka kwarai kuma wani abin da har yanzu ba gane ba idan gwamnati da kiura nota da dole su annaka kuma yada labarin gwamnatin ringa samu wani tagomashi mai sauka daga wajen su
nana Shehu Adamu Rijau to game da waɗannan sabbin sharuɗa da gwamnatin Najeriya ta fitar za mu iya cewa eh hakan yana da kyau gaskiya ganin yadda ake amfani da waɗannan kafofin wajen ingiza matsalan tsaro wanda za a iya kirkirar labari na ƙarya a yada shi a waɗannan kafofi kuma jama'a waɗanda ba su da fahimta sosai su dauka kuma abun ya haifar da matsala wanda zai iya jawo kashe-kashe da dai sauransu za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau dama ya kamata a ce akwai dokoki a waɗannan kafofin sada zumunta ba wai a kan kara zuwa
ni sunana Yusufuddin a Yusuf abubuwa ne waɗanda suke suna da kyau sai dai abin da mutane suke tsoro shine wato kada ya kasance an fitar da tsarin da kawai zai zamto interest din gwamnati kadai yake karewa ba wai yana kare haƙƙin al'umma bane abin da mutane suke gudu kenan sannan kuma mutane suna gudun kar ai wani abin da za a amfani da shi domin a cutar da waɗansu mutane domin akwai waɗansu content din da suke akan nan ba su a ce wannan under 18 ne ko na wasu irin waɗannan abubuwan da ya kamata gwamnati sai ta lura da su sosai domin alal hakika kan gaskiya a kafafen sada zumunta akwai abubuwan da kai karan kanka in ka gani abin zai bata maka rai ba za ka ji dadin sa musamman irin su TikTok din nan da irin su Twitter din nan da sauran kafafen sada zumunta so ina ga gwamnatin ta yi wannan yunkuri ne mai kyau amma a tsaftace niyya kuma a yi abin nan domin Allah
kan wannan batu na zanta da shugaban hukumar ta NIDDA kashe Sadiku Inuwa Abdullahi ta wayar tarho don jin ƙarin bayani game da wannan sabon tsarin ka'idoji da aka fitar.
Tsarin an fitar ne da shi domin a tsaftace amfani da shi. Kin san shi duk wani technology yana da amfanin nikansa, alfanin shi sannan yana da illolinsa. So tsarin an fitar da shi ne domin a tabbatar ɗan Najeriya sun amfana da amfanin da zai kawo, sannan kuma sun kaucewa illolin amfani da shi. So kamar zaki ga yawanci ana amfani da shi wa'annan dandali na sadarwa wajen watsa labarai da za su iya kawo rashin jituwa a cikin al'umma, ko kuma irin abubuwan da za su yi affecting abin da ake kira mental health na mutane, inda za a juya wa mutum tunaninsa da sauransu. So wa'annan abubuwan wasu da ake yi sun saba dokokin ƙasa. So shi wannan tsari da aka fitar tsari ne da zai taimaka ya kawo wani a sami kamar digital diplomacy, shi ne da Hausa mai ake ce abin.
Wato kana nufin fahimtar tsakanin ƙasa da ƙasa?
Yawwa, ƙasa da ƙasa. In kika duba su yawanci irin kamfanonin nan sun fi ƙasashe da yawa girma. Kamar Facebook shi kaɗai ba ƙasa a duniya da ta yi shi yawan mutane da suke amfani da shi. Babu addini a duniya da ya yi Facebook yawan mutane. So kin ga ya kamata a ce Najeriya tana da wani mu'amala da su, inda idan abin da suke yi zai yi affecting ƙasarmu, za mu faɗa musu ga abin da ya kamata su gyara. Sannan akwai dokokin ƙasarmu. Wasunsu za ki ga suna zaune ne a ƙasashensu, ba su san dokokinmu ba, ba su san al'adunmu ba, ba su san menene yake faruwa a ƙasarmu ba. So amma idan muka samu wannan mu'amala, shi zai sa inganta wannan dangantaka. So gabaki ɗayansu mun riga mun ba su wannan abu sun duba, sun ba da gudunmawa su mun sa, sannan mun tattauna da hukumomin gwamnati, su ma duk wanda abubuwan ya shafa sun ba da gudunmawa su, mun tattauna da kungiyoyi masu zaman kansu da suke da sani akan irin wannan abu, saboda ba wai abu ne Najeriya kawai ba, duk duniya ana ya. Amerika yanzu suna so su canja dokokinsu wanda zai ba su dama a duba wannan. A Ingila suna yi, Germany suna yi, ƙasashen Turai duk suna yi. So shine mu ma muka ga ya kamata mu samu wannan shi tsarirrika na yin abu. Kuma duk wannan abu zai amfani da doka ne wanda already akwai dokokin ƙasa ne da suka ci ga yanda za a yi abu, ba wai zai kawo wata sabuwar ka ne ba. Nan kuma zai taimaka duk wani abin da bai dace mutum ya yi shi haka physically ba offline, to online ma bai dace ba, saboda dokar Najeriya ko ka yi abu online ko offline dokar duk ta haɗa da wannan abu.
To a ranka daidai, ina misalin wanda shi ɗan asalin ɗan Najeriya ne amma yana ƙasashen waje, akwai wani abu da za a iya yi wajen takaita shi ko kuma duba shi wajen wallafa-wallafa da sauransu?
Kamar misali yanzu shi wannan kadi a Najeriya ne za ta yi amfani, ko da dokokin Najeriya a iya Najeriya suke amfani. In kai ɗan Najeriya ne in kana wata ƙasar, ya danganta da kuma dokokin wannan ƙasar ke da.
Sanadiyar dandalolin da kafafen na yanar gizo suka amince da ɗaukan tsauraran matakai don yaƙi da labarai da shafukan ƙarya ƙarƙashin sabuwar ƙa'idojin aiki na ƙungiyar Tarayyar Turai don gudun kasu fuskanci biyan tara mai yawa. Tuma sauraro a nan shirin zai dakata a yau, sai na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam.
A gaida Shamsiyya, yanzu ga kaɗan daga saƙonni da kuka aiko mana. Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamori Jau, yana cewa shin wai sai yaushe ne wutar matsalin tsaro da ke neman babbake mana yankin arewacin Najeriya za ta mutu, domin mun ga sai ƙara haɓaka take yi kawai a kullum kamar ana watsa mata fetur. Allah ya kyauta. Sako na gaba na cewa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaudar mana da ƙasarmu Najeriya lafiya, da ma Afirka da duniya baki ɗaya, ya kuma ba mu abin da za mu ci daga kawu mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu. To duka kuma iya abin da zamu iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci ba zamu kawo takaitaccen labarai ba. A don haka a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da ma injiniyan mu na wannan lokaci da kuma wanda ya hada mana sauti wato Jumbi Hamza. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai gobin Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
Masu kayatarwa da sahihan labarai daga